sai mu ci gaba da gashi. In kana so ma har mu bushi. Pull up in my black Mitsubishi. Pull up in my black Mitsubishi. See my name is Fatiti, kuma fans na bina kamar titi. See my name is Fatiti, kuma fans na bina kamar titi.